Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi haka wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi ina mai shaidawa lalle Ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta sannan kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ya ƴan uwa masu daraja mu sani mafi alherin magana ita ce littafin Allah subhanahu wataala mafi alherin shiriya shine karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kuma sune kagaggun abubuwa da sunan addini mu sani cewa dukkan wani abin da aka kaga wannan yana amsa sunan bid'a sannan kuma kowace bid'a kowace kala ce bata ce shi kuma wannan batan makomar shi gidan wuta ne Allah kare mu ƴan uwa masu daraja maganar mu a yau a cikin wannan khutba shine irin wata wuta wanda take cikin zukatan dan adam wanda Allah ya dabi'antar da dan adam da haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa tuhibbunal mala hubban jamma kuna son dukiya kuna son kudade so wanda yake mai girma Allah ya kara cewa an kawata wa dan adam son abin da yake azruha da zinariya da dukkan wani dangin abin da yake dukiya ne ƴan uwa musulmi dan adam yana da kudayin ya tara dukiya yana da kudayin ya samu dukiya to wannan a karan kanshi ba shi bane matsala matsala shine dan adam ya hau hanyar neman kudi wanda addinin musulunci ko bai yarda da ita ba a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai mushi ukuba a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai kama shi akan wannan hanyar da ya doka dan haka anan abinda nake so in fadakar da kaina da mu ga baki daya shine wata hanya wanda a yau zaka samu da yawa daga cikin musulmi sun doki wannan salo saboda kowa so yake samu kudi wanda wannan hanya ita ce hanya ta modi ko kuma hanya ta caca da kowane dangi daga cikin waɗannan hanyoyi wanda zamu ji bayanin su anan gaba da izinin Allah ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ku masu imani kar ku ci dukiyar tsakaninku kar ku ci dukiyar juna ta hanyar banza ta hanyar haramun hanyar da ubangiji subhanahu wataala bai yarda ita ba sannan wannan aya idan muka dube ta malumai suke cewa lalle wannan aya tana bayani akan haramcin mutun ya zamanto yana yin caca ko kuma yana yin modi ko irin su kalanda ko makamancin wannan wanda ubangiji kuma ya kara ambata wannan hanin karara a wata aya Allah yake cewa ya kun dauka imani ku sani cewa lalle da giya duk abin da zai sa maye da abin da yake caca da abin da yake gumaka da abin da yake kibau waɗannan gabaki ɗayan su ubangiji yake cewa waɗannan kazamta ne daga cikin aikin shedan kaga ashe caca modi kazamta ce daga cikin aiki na shedan babu wanda zai yi wannan sai mutumin da ya kama hanyar shedan Allah kare mu Allah ya ce fajtanibuhu a matsayin ku na masu imani wanda kuka yarda da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku nisanci hanyar nan ta caca Allah ya ce la'allakum tuflihuna tabassa ku rabauta a cikin abin da yake cacan nan Allah ya kara cewa ku sani innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha kawai shaydan ne yake so ya afkar da kadawa da gaba da kiyayya tsakaninku da junanku fil khamri wal maisir a cikin kayan maye da kuma abin da ya shahi wannan modi ko kuma caca saboda so da yawa ba a fiye zamna ayi caca ba kuma a watsi lahiya saboda za a tashi ne a cikin hwadace hwadace da zage zage la'alla ma wannan abin har zai iya kaiwa zuwa ga salwantar da ran wani ta haka ubangiji yake cewa ya ku masu imani ku sani cewa wannan modin nan zai kange ku game da abin da shahi ambatan Allah banda wannan ma zai hana ku abin da yake da alaka da sallah Allah ya ce fa hal antum muntahuna wai shin za ku bari ko ba za ku bari ba ubangiji subhanahu wataala yana jira amsa daga gare ku kaga anan idan muka dauki wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa lalle modi tana hana ambatan Allah saboda in aka zo aka zamna wannan zaman banda zage zage babu abin da za a rika yi idan ya zamanto nazari ne za a rika yi mutun zaka samu yayi concentrate yana neman ya za a yi ya zakulo ko kuma ya doko dawakin da yake ga cewa su za su zo na fari kaga anan ma babu ambatan Allah sannan banda wannan kuma idan ana harakan modin nan dan sallah ta zo ta wuce wannan bai kai wani abu ba saboda wannan wutan zuciya ta dan adam da yake faman mi ya za a yi a kasa wannan abun ya zama to shine ya ci nasara dan haka ka sani cewa kudin caca da kudin modi haramun ne addinin musulunci ya haramta su dan haka in ka same su ma haramun ne in ka ci su ka ci haram in ka ciyar din ka ka ciyar da su abin da yake haram kuma ubangiji zai tambaye ka akan wannan amanar da ya baka Allah kare mu ɗan uwa musulmi lalle wannan aya ta ƙara munana da aibanta dukkan wani aikin da yake da alaka da abin da ya shahi wannan modin saboda kaga zai cutar da kai a addinance zai cutar da zuciyarka sannan kuma zai cutar da abin da zaka samu na dukiya da haka daga wannan lokacin dan adam sai ya zaman to me yake bi yana bibiyan abin da zuciyar shi taraya mishi abin da yake so kawai ya za a iya samu kudi ko wace hanya ce to yana shirye zai iya bin wannan hanya to kaga tabbas an kama tabin a hanya tabi wa Allah kare mu ubangiji subhanahu wataala yayi hani akan abin da ya shahi modi me yasa saboda irin bannar da yake karkashin yin modi da caca akan mutun shi kadai sannan kuma a cikin societyen da kake rayuwa a cikin shi yin modi yana aifar da matsaloli da yawa wannan abin yana aifar da abin da ya shahi adawa kin juna tsakanin waɗanda suke yin wannan modin a zo a ce kodugo ne za a yi ko da kwas za a yi shi ko da mi za a yi shi idan aka zo aka yi dai waɗannan guda biyu kaga wanda ya ci zai ta yana horin ciki wanda aka ci zai ta yi a cikin bakin ciki kuma yana kyamar wannan mutumin wanda ya ci nasara akan shi kaga alhali kuma wannan kiyayya haramun ne wani abun duniya wanda kuma shi ma yake haram yazo ya sa ku kiyayya tsakaninka dan uwanka musulmi sannan kuma wannan cacar tana hana dukkan wani abun da ke da alaka da ambaton Allah haka kuma sallah ana salwantar da ita ɗan uwa musulmi caca yana daga cikin abin da yake doke albarkan dukiya gaba daya kaga mutun yana samun ya ci amma dai abin babu wani albarka babu wani alheri wani zai ci wannan abin sai abin hawa wani ya gina inda zai shiga wani sai tsumban da zai sa wani kuma ya doki waɗannan abubuwa ya rika zubawa cikin cikin shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan tsokan jikin da ta tsuro daga haram wannan gangan jikin wutar jahannama ce ta cancance shi subhanallahi dan me zaka yarda ka kai kanka zuwa ga wannan matsayi ka ci haram ka ci haram ka ci haram ka ci ɗinka haram wanda kuma shine abin da yake faruwa a wurare daban-daban mutun yana ga cewa dan yayi modi ya samu kudi yana ga wani abin da yake halal bal hasali ya kai matakin da ba a ma boyewa hodi ake karara a bayyane mutun zai yi modi kuma yana ma tutiya da wannan abu Allah kiyaye ɗan uwa musulmi wannan yin modi daga cikin matsalolin da yake aifarwa al'umma yana sa dan adam ya zamanto ya labci bashi bayan bashi bashi bayan bashi wanda ba jimawa an samu irin haka wani ya dauki kudin al'umma ya zuba a cikin irin wannan modin da zimman tsammahalin cewa zasu yi mi zasu huto ya samu kaso mai kwari sai zamanto sun narke basu huto ba tashin hankali ya same shi irin waɗannan yana da yana faruwa sai mutum ya ɗauki kuɗin mutane sai ya zuba an maka wani matsayi a wani waje kuɗin al'umma yana biyowa hannunka maimakon ka tsaya ka ajje hankalin kai abin da ya kamata wai ɗoka za ka yi ka sa cikin moɗi wai saboda in ta aihu daga an yi katari an yi rasir an wuce wallahi ba a wuce ba ko da ka samu kacin ba a wuce ba saboda haram ce ka cimma kanka kuma haram ne za ka ciyar iyalinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wani mutum a cikin dokar daji yana cikin halin takura yana cikin halin neman dauki da agaji yake daga hannun shi sama yana cewa ya rabb ya rabb ya ubangiji ya ubangiji mazala yake cewa tayaya allah zai amsa ma wannan bawa mat'amuhu haram abincin shi haram mashrabuhu haram abin shan shi haram malbasuhu haram tuhayin shi haram markabuhu haram abin hawan shi haram guziya bil haram kai bal asali gangan jikin shi ma da haram ya taso tayaya allah zai amshi addu'a irin wannan bawa babu yanda allah ya amsa da haka ka ji tsoron Allah in ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da muka tabbatar da haram ne kar ka dauko wannan abin ka zuba cikin gidanka bal hasali kar ma kai ta'amuli da irin waɗannan abubuwa saboda yana gadar wa dan adam da ni da cin bashi bayan bashi karshe sai ga mutun ya lullube kan shi gabaki daya mafi yawa zaka samu wani ya ji ya ciyo bashin da ake ci a banki zai zo ya zuba waɗannan kuɗaɗen yayi kale-kale da su yayi modi da su wai so yake abin ya aihu daga nan sai kaga ya shiga cikin wani abu na daban kuma da yawa rayuwar mutane ta rikice akan wannan banda wannan caca yana kaiwa zuwa ga dan adam ya tsururuci dukiya ta hanyar da addini bai yarda ba wai shi yanzu me yake so so yake samu dukiya haka na a bagas bai sha wahala ba bai yi wani aiki da yawa ba kawai iya abin da yake bukata ɗan mintittuka zuwa kama doki kaza ko kuma ya kama doki kaza ko kuma yayi kaza ko kuma wani tsari da ake sawa cikin harakan balo ana kira shi da suna xbet wannan tsarin shi ma ana yin modi kala daban-daban a cikin shi wanda zaka samu ko mutane a yau da yawa suna yin shi cewa aka sa bi kaza in tsakanin equipe kaza da kaza wani zai ci in akai kaza 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 zai wurare daban-daban wanda duka su haramun ne ka samu dan adam yana irin wannan ko musulmi me yake so wai kudi yake so ya samu wallahi ka ajji hankalinka ubangiji subhanahu wataala shi yake ba dan adam nutsuwa kar ka taba tsammanin cewa marbaqul faras na rayuwa yana tattare da cewa kawai ka samu kudin ne sai ubangiji ya baka kudin kuma ya fitine ka akan kudin ka kasa zamani ka kasa tsaye sallar kirki baka iya kuma nawa kai da kanka ka san akwai irin wannan musallan Allah kiyaye da haka dukkan wani tsari na abin da ya shahi da zai jayo wa dan adam ya samu wannan dukiya ba wahala ba wani aikin ka sannan kuma wannan modin yana kaiwa zuwa gami abin da ya shahi kasulanci kaga mutum farisee ne raggo bai iya tashi yayi aiki nawa zaka samu mutum matashi wai yanzu kawai shi aikin shi caca yake yi akwai su a cikin farodi daban-daban kaga mutum azamne yake wai shi kawai caca yake yi yaje kama adadin dawaki kaza so yake a buga saboda ya huto ya samu dukiya ta ina zaka samu kudi in kana neman kudi ka tashi ka neme su ta hanyar da addini ya rashi amma zan can ka zo ka zamna kawai ka rika kama dawaki wallahi ba za ka yi kudi ba ila an yadi sallahu al-ardu wa man alaiha da haka yana cikin abin da yake kaiwa zuwa gami kasulanci sannan kuma wannan abin da ya shahi caca yana kai mutane cikin zaman dardar da furgici da tashin hankali zuciyarka tana kadawa kana shiga cikin damuwa saboda me wai yau ne za a saki wannan dawakin ko ya za ta kasance sai ka ganshi gaba ɗaya a cikin wani yanayi a cikin wannan wuni me yake tunani so yake in aka kada ya zamanto dokin da ya kama ya zamanto ya shiga gaba shine a gaba saboda ya ci kaga rayuwarka za ta kare a cikin furgici da tashi hankali la'alla ma wannan abin ya kai ka zuwa gami samun hawan jini tension ta kama ka kaga a cikin abin da yake aikin banza ubangiji subhanahu wataala zai tambaye ka akan wannan tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa girman da modi yake da hatsarin da yake da idan ka ce wa dan uwanka musulmi ta'al uqamirka ka zo mi modi mazala ce fal yatasaddaq ka dauki wani kaso na kudi ka bada sadaka saboda kai aikin da wannan sadakan zai iya zamantowa kankaran zunubin naka ba ayi ba zo mi modi mazala ce dauki kudi ka bada sadaka kaga wannan yana maka nuni akan cewa abu ne wanda yake iya da girma sannan kuma iya daga cikin sura ko kuma kala na abin da ya shahi modin nan irin wanda ake na dawaki ko kuma irin wanda ake na bull ko irin wanda ake na salula ko ga sanan dai kala daban-daban dukkan wata hanyar da dan adam zai yi ya tabbatar wa kanshi samun kudi a wannan hanyar na modi ya tabbatar da cewa abu ne wanda yake haramun ne kuma addinin musulunci bai rarra shi ba ɗan uwa musulmi a ƙarshe wajibi ne akan dukkan mutumin da yake bawon Allah ne ya tsiratar da kanshi yayi hankali game da cin abin da yake haramun ne dukkan dukiyar da take haramun ne ka nisance ta idan ka shiga cikin wani rudu ko kuma ka samu wani tsari yanzu baka san baya ake ciki ga irin tsare-tsare daban-daban na samun kudi ka aika abu ka aika misali jika 30 da nawa a duwuni za a yi kuma ka video kaza ka kalla in so kuma za ka rika samun kaza a duk karshen wata me ya kai ka zuwa ga waɗannan abubuwa tare da cewa bayanai na malamai na ilimi yana tahiya akan haramcin irin wannan saboda jahalar wanda kuke kasuwan da shi in aka cuce ka ina za ka kai kara babu irin wannan kuma yana ta maimaituwa amma mutane saboda idan su yari he wajen neman dukiya sai ga dadan ba ruwan shi nan aka zo aka yi wani abu aka ce an tayi da sab kudi sefa sama da 500 million aka tayi da ita a wurare daban-daban a cikin kasar nan amma kuma yau hallau ga wani tsari ya hutu mutane suna zuba kudaden su a ciki wai mu suke nema so suke samu kudi a bagas wancan aka ce data robo ne wani robo aka yi a turai wai shi yake aiki ai so he a raba riba haba dan uwa musulmi ina hankalinka yake in zaka nemi kudi ka tashi ka nemi kudi kawai amma wannan abubuwan na hanyoyin da ake huddowa ba za su kare ba ko ba su fasa huddo su za a yi ba kuma duk aka huddo su karshe ya za a yi wannan watsi wanne za a zo a yi sai kun zuba komi da komi kun shiga sai a waye gari kawai babu wa zaka tambaya ma baka sani ba da haka addinin musulunci ya haramta irin wannan kasuwanci dole komai ya zamanto ala bayyana akan abin da yake tsari bayyananne da haka duk abin da kake da shakka akan shi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah ce ku tambaye mu abuta sani idan ya zamanto ku ba ku sani ba dan adam yayi hankali da cin abin da yake haramun ne ko abin da ya shafi dukiyar mutane ko abin da ya shafi ita cacan a karan kanta duk abin da yake haramun ne ka nisance shi ubangiji sai ya zamanar da kai lafiya zaka daga hannu ka roki ubangiji Allah ya amsa idan baka cin haram in haram kake ci addu'a ka bata zuwa ko ina kaga wanda ba karimin tashi hankali bane a ce yau mutane kowa zai daga hannu roki Allah amma kai banda kai saboda mi saboda irin abin da ka ci na haram wanda kuma haram din za ka ga da yawa kaman binta ma ake neman ta ake ina take mutane su tarata Allah subhanahu wa ta'ala ya karimu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله